cikadda daidaito la yujadi shuluhu wanda babu karkacewa a wannan hanya shine hanyar manzon Allah wanda la tuwaje alhaqi da kullu wannan tabbuska ta hakika wal fayru da fayra wal kanzu da kuma mayyazewa duk wanda suka san jawara za su ce sun ji fasara ina dan goggo cewa yauwa ina yi fasara ne ta lugga inda take yauwa dole abubuwan ma'rifa su yana dan yauwa sai dai kai ka ranka dan fahimta a ramzi ka ranka dan gano abubuwa da zai yi wa bude shi gaba daya ba saboda ta tara abubuwa na ma'rifa sosai sai dai kai ka ranka dan aunuwa haka to shine tafiya ibaratuhu minhu ilayhi ya kwararo fayra daga gare shi zuwa gare shi wayan da wucewa shi la sirrun annabi Muhammad lalle sirri ne la da ahalil haqaiqi dan ga ahalin haqiqa masu gaskiya ne da masu gaskiya ne wallu masu da kuma masu gaskiya ne wa sallallahu alaihi Allah kayi Allah ya salati gare shi minhu daga gare shi dai bada'a farko kuma kataman da cikawa salatan salati Allah hadiya tabata bisa hadi mai shiryar da al'umma da ha tarhar ramzu da shine ramzi ya bayyana gare shi salamun ala da halamini gaskiyar Allah amincin Allah ya tabbata bisa dahi amintaccen Allah al-amin kuma aminin Allah jalisi shine abokin zamana annabi Muhammad salamun ala al-badr al-munir gaskiyar ta tabbata bisa wata mai haske anisi mai dibe mai kewa salamun ala hadan nabi gaskiyar ta tabbata bisa wannan manzo annabi ar-raisi shugaba bi wakati kiyami lokacin da nabi ke Allah ya masallati misalan katta jirusi haka misalin sanda na zauna in nabi ke Allah ya masallati in na zauna ya masallati bi ne da ma salamun ala alal murdi gaisuwa ta tabbata a bisa mai halakarwa li kulli nuhusi ga dukkan abin da yake mara kyau da haisa manzo Allah yana halakar da wancan abu salamun ala jali gaisuwa ta tabbata a bisa wanda ya zo mana bi kulli nafisi da dukkan abin da yake zababbe mai kyau salamun ala mukuli amince tabbata ga wanda yake mai tsada wanda ya tsadantu da kulli durusi a dukkan takarda inda aka rubuta sunan manzo Allah to takarda ta yi daraja amma ba sunan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaga jarida sai akul ana kosha motsi a jiki ko ko sai ko ka bace majina ko ya raba su kulli kulli ne dan a jiki amma inda sunan manzo Allah to ta yi tsada a jiki da kulli sala takarda dole sai ta yi daraja to wanda ya sa takarda ta yi tsada rasulullahi salamun ala al-mubdi gaisuwa ta tabbata a bisa mai bayyanawa baha al-qusi wanda ya sa kurjinin ta wadata ta kurjini salamun ala tajin gaisuwa ta tabbata a bisa kambi le kulli arusi na dukkan ango duk wani ango to kambin mulkin sa na kansa na angonci annabi Muhammad salamun ala shabi gaisuwa ta tabbata a bisa mai warkarwa daga mara lafiya fakat bi masisi da shafa kawai ba sai yayi to bi koyi addu'a ba da ya shafa gurin mutun ya warke salamun ala turbi gaisuwa to na duka daga wannan baitin zuwa karshen sa to dun ka dauke shi duka abubuwa ne na balaga da hikimomi a ciki salamun ala turbi kamar yace gaisuwa ta tabbata a bisa tarbayata wa aradu gurusi da kasar da shena salamun ala garsi gaisuwa ta tabbata a bisa tashannawa wa bir arisi da rije aris to kaga wani ba zai gane ba to abin da yake nufi shi shewo salamun ala turbi gaisuwa ta tabbata ga iyayena amincin Allah ya tabbata ga iyayena saboda su ne tarbayar da daga su aka yi ni daga su na fito daga wannan turbayar ta mahaifa kenan wa aradu gurusi da kuma kasar da nake shiri ba wa aradu gurusi da kasar da shena mata nan kenan ita ce kasa ta tashena da yaya suke fitowa salamun ala salamun ala kirsi gaisuwa da tabbata a bisa kuma tashannawa ma'ana yaya na cewa Ibrahim wa biya arisi kuma na ga da rinji aris salamun ala dadi gaisuwa ta tabbata a bisa babban malami annabi Muhammad babban malami manzon Allah kenan bai tana tausi amma ba wanda ya koya maka karatu malami amma bai je makaranta ba amma bai ilimin daga kusa aka samu salamun ala mubdi gaisuwa ta tabbata a bisa mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam bai tone makisi ba tare da aunawa ba in zai bayar ba ya aunawa da ya dai mutu ke zai bayar ba sai ya tsaya ya auna ba wani abu ne na abinci mai auna shi ban kudi ne baya tsaya ya kirga ko ya duba kawai bayarwa yake dan Abdullahi alayhi salatu wallahi summa salamuhu salatan Allah sanami tsala tabata gare shi wa alin da ala yansa musabin da sahabban sa su sabon manzo Allah ruqusu ruqusi sune shugabannin shugabanni shibai warakata ni barhama samun warkewa ta da na samu waraka daga cututtuka na to ita warakatawa shaka ahlul ibayati ita ce tsiyatar masu kin hakan warakata ita ce tsiyatar masu kin warakatawa warkewa da ne to su kuma sun zama tsiyata makiya warakatawa wal qurani da albasha wa zaka kitabun alqurani wanda muke tafade din nan muke sallah da shi shawanci wa zaka kitabun to shi wannan littafi alqurani daga Allah yake kada ta na hakika yazo mana min al-arshi daga al-arshi shara'atan lana ya mustafa ya abun zabi kai kazo mana da alqurani da shara'a cikin sa kaidan bi kana mai jagora da wato da alqurani kana jagora zawil fawzi ma abuta samun babbar rabo wannan buwani da kuma samun yardar Allah tarda zawil fawzi ka kore ma abuta albasha alqurani biya tarwa za su gaba daya shuruqu shumusil hadayi manzo Allah shine haske da haskake na shari'a fallail muqmir kuma shine haske daga cikin wato ainihin dare mintu kai wani kamar wani na fasir ka tafi wakati a cikin wannan lokaci nawa ilal arshi zuwa al arshi lir fushi da tabarma sallallahu alaihi wasallam shababna bihi kayyin sa'adati haqiqa mu mun sheki kanshin arziki daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga tafi rasulan muna bibiyar wannan manzo hadana da ya shiryar da mu na hafaz sirra wallahi muna boye sirran Allah la nu kushi ba ma ifshai sirri subhanallahi kai gani ashe duk abin da shehu yake fadi duka a maganganun sa da biyuwa da zuwa tabai ka ji ba ifshai sirri bane saboda shi ifshai sirri an hada yi ba kyau bayyana sirran Allah ba kyau wannan dawon da kai shuku yana fadi sako ne eh sako ne halala take yi zarwa shi ne yace muna doye sirri la nu kushi ba ma bayyana sirri ba ma ifshai sirri ta'ala kai fito ilan na hajjin sawi mutafi zuwa hanya madaidaiciya da na abu dan ilahal barana mu bauta ubangijin mu shine Allah ta'ala la nisantin ba ruwan mu da botan santi wala mai shi kuma ruwan mu da botan mai shi wadannan shugabannin yahudawa ne wadanda suke a kasar Senegal wadansu sun nuna wadannan su ne allolin su shi yace to duk rabu da su mu rike Allah kawai shabatur bin harin sun kusa su afga daga gabar wuta su waɗannan kafirai matan hara duk lokacin ku da suka afga lantara sabila salami wallahi ba za a ga hanyar ku fita ta samun lafiya daga gare su ba Allah ya kare mu gaira izin ba abinda za su samu sai kunyata ma'al hadashi da ra da aibu bayawai ha man amsa muhammad khasamuhu tashin hankali abu ibrahim yace bayawai ha man amsa muhammad khasamuhu latal yawmi ya kaitan wanda ya dauki annabi muhammad abokin husuma a duniya duk wanda ya yi annabi muhammad abokin husumarsa shi yace kaitan sa ya hadu da babban bala'i aka ce shehu aina sai yace latal yawmi hashar al-jinni ranar da za ta tara aljannu baki da yawan insu da mutane wal wahshi da dabbobi namun daji a wannan rana duk wanda ya yi annabi muhammad abokin husuma to wannan rana ya shiga ruhu Allah ya kiyaye mu. yi salatin Allah ya sama salamuhu salatin Allah sannamin san Allah tabbata gare shi bi'a da albarkar salatin ne rafa mai khiwani daukakar yan uwa na albarkar wannan salatin da nayi wa sahabi da sahabbai na kaza cirishi haka nan yaya na cirishi yaya na alayhi salatin Allah ya sama salamuhu salatin Allah sannamin san Allah tabbata gare shi salatin salati bi'a da albarkar wannan salatin ne tarhu min al-khizi nanju min al-khizi muke tsira daga kunyata ba ma jin kunya wal badashi kuma ba tsananin ruku a tare da mu na damkar musiba alayhi salatu Allah subhanahu salamuhu salatin Allah sanamin san Allah tabbata gare shi aqulu wa ahbabi da ni da masoyana ne barhama mu kasance ala da hadiri nan shi muna masu tafiya a bisa tafarkin hanyar annabi Muhammad alayhi salatu Allah subhanahu salamuhu salatin Allah sannamin san Allah tabbata gare shi waya halu mamati mutuwata ta yi dadi ne barhama sun mai halu sannan rayuwata ta yi dadi kaza aishiya summa ya halu kaza aishi sannan kuma haka rayuwata ta yi dadi ya alayhi salatu Allah summa salamu salatin Allah sannamin san Allah tabbata gare shi wa alin da alai wa sahabin da sahabbansa mahuda ahmadin yamshi mutakar wato yanayin addabi a bisa hanyar shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutakar mun tafi bisa wannan hanya ta shugaban halitta sabali wakati lokaci na yayi tsarkin ya tsarkaka wal habibu masoyin Allah annabi Muhammad yuhassisu shi ne yake tsarkake zamanin nawa wa inni ni barhama mahabubun lidaha abun soyayya ne abun daha manzon Allah yana so na da shi ne mahabubu manzon Allah yana so na ni barama ne abun soyayya ne abun ma'aikin Allah dahi tsakakke muhassasu abin ke banta muradun li amali sirri ni fa muradi na barama zama na dauki wato yanayin sirri zama na dauki sirri min kabale da shati tun gabanin faruwata tun gabanin faruwata ba nan duniya tun kafin ma zo murabbin da kullul arifina ni barama yau bane ne mai tarbiyyar dukkan arifai baki daya duk wani arifi da kuka sani shi yace ni ne nake tarbiyyar shi wannan arifin da tarbiyyantar da shi wa kuma ne su kuma ban zarka cewa wa inda misal akadaru idan manya-manyan kudabai suka jace sai yama a wani wani bi mashahadin a cikin mashahadi na zatin Allah kudabai suka jinjita ra'auniya sai kudaban ne kuma su ganni wanka tu ilayya sana masu jawo zuwa gare ni sun san kiki sai ni kuma ina cikin nazuwa to sai su jawo zuwa gare ni su waliya wa akhlasu ni kuma tsarkake su ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah abili ba bacci ba nasa bi annani safirun lahu fil kainati manzon Allah ya bayyana mun cewa yau ni ne wakilin sa mai gyara cikin halitta baki daya alhamdulillah muhallisu kuma ni ne mai tsarkake su halitta subhanallah alayhi salatu Allah subhanahu salamu salatin Allah sannamin sa Allah tabbata gare shi wa alin da Allah ya sawa sahabin da sahabban sa samau sahabbai wanda suka daukaka wata hassasu kuma suka samu ke banta da samun darajoji da martabobi rabiyatu lahu na lamunci ga manzon Allah wa iyan nuzuru wannan lamunin da nayi ne yabo shi kuwa bakance ne bakance kuwa fururu ai farilla ne yuwa fihi ina zuwa gurin manzon Allah gariru da kasida minni da nake yi daga gari da nake taiwa manzon Allah kasidu bin sanadi da kuma waƙe-waƙe da nake nayi basa wa zaka rasulullahi wannan wanda nake ko shine manzon Allah Ahmadu abin ya ko sayyidi shugabana li kalbi nahur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kutsawa li kalbi a cikin zuciyata lada zikirul amin lada zikirul amini dan ga ambatan amina amtaccen Allah na harfu na zabra bihi da shi minhu daga gare shi ila Allah rahilun na mai tafiya zuwa ga Allah ta'ala abani ya bani abinda nake buri na muradi da yawa wala na falon ba tare da na fulfuli ba na fulfuli Allah ya ban mukamu wala safururu ko ba farloli nake yi ba kawai ya bani dan iko da falala irin tasa ba yawan na fulfuli da sallo da farilla ba wa hal abusarat aina ka bisliya kai tunda ka taka ta maganin mutan giri na a duniya tunda Allah ya halitta ka kai tunda Allah ya halitta ka ka ta maganin giri na idan dinan ka tun taba nuna ma misali giri na sayyidan irin tafiyar da nake suluci da rukun da nake wa addinin musulunci ba wasa wata zabi da fuskar da ake mun cikin Allah wal ulum da irin ilimin da nake fara wa duniya ka taba ganin yiri na to duk wannan fuyuru fayra ce take wucin jani shehu ibrahim ba taba ganin yirin ka ba shine amsa kafani fi siril anaa manzo Allah ya isan man daga dukkan wahala a cikin tafiye-tafiye wa kadani kuma ya jani ila zati zuwa ga zatin Allah la natatun aba babu wato ainihin tutu a hanyar aw khabiru kuma babu kwari a hanyar da nake kuma tudu ba kwari amince shabi ibrahim waka shabi bil asma'i da kuma kashafina a cikin asma'ul musamma wasajiru da kuma sajiri lam akhif hayati ni matsayin rayuwata bana haila ai al'ada wacce mata suke yi to waliyi ma suna irin tasu duk yarinya wacce take al'ada idan ta girma ta dina duk wacce kaga tana al'ada karamar yarinya ce amma ni shekaru suka tura ta huta nan ta dina al'ada to shine shi Ibrahim yake cewa to ni a cikin waliyi bana al'ada ma'ana yawan nuna karama shine kana nan zaune a gan ka karbo wani abu daga sama kai haka da hannunka kawai sai ga bura ya fado ko a ganka kana tafiya a sama ko a kan ruwa kana takawa dan irin wannan a gan kai wannan kai wannan kala kala wani yaro yana nan a wani gari maskawa nan yana nan yaron Allah ya bashi fata yanzu yana nan karfe 3 na dare kullu a cikin salatar annabi ce karfe 3 na dare tara yara suna binta nan bayan gida la ilallah sai ga su a kaula a yanzu ma nake gaya ma sai ga su a kaula ta baya kan gari waye sun ji a gaba kaga annabi ya binci nan yana nan maskawa na je na yi maulidi ta kalma ya rinka rige mu ta kalma ya rinka rige mu sai ka baki ba da labarin ki sai ga shi ga yana ce falalan ce ta Allah eh na ce Allah ya rinka masa dai kuma kai subhanallah abubuwan sa dai da yawa yana nan yanzu maskawa nan wajen samu naka kenan ka ko wani gari maskawa a hanya yana nan har yanzu haka da karamomi iri to duk wannan karamomin idan wali ya tumbata sai ka ga baya nuna su sai ka ga dum ka haka ne shi da shawa karatu ku ya shiga gida sai suka rinka hirarsa muridai take cewa duk shi wani suna nuna karama amma ba ku taba gani shi a tiku ya nuna mana karama ba yana gida yana fitowa sai yace na ji abin da kuke bane yanzu akwai karama da ta wuce rayuwata bana zuwa gidan kowa bana zuwa kantin mutane bana sana'a kuma ba a juya mun kudi a goye bana ramli kai ba ta yadda dai ba wata sana'a da nake yi amma kullun sai an tuke gobe masara kwano 40 banda shinkafa da alkama kullun a gidan nan yanzu akwai karama da ta wuce wannan sai suka shiru yace idan kun yi sako ku nuna ai karama ce bayan da kake zuwa kuma ai ta abubuwa na rayuwa a gidanka babbar karama ce zama wannan amma ta ma'ana dan kai ma yan tijaniya irin ka ba wasu waliye da suka kai su karamomi amma sai zaman suka tambaza sai ka ji shuru kawai wasu kuma shehu tijani ne biya bakwa ce ma dan shi Alila Arazimi daga daki yana yin wanka a cikin wato yana toilet sai ga shi kawai gaban shehu tijani daga sa kan sai ga shi yazo shehu tijani ce ina yan wanka ba sai ba ko alama kurai ta annan wanka ne sai ga nan shehu tijani ce ko ba ku taho tare shine suka samu falalar ka sha wahala ka taho shine da nake ta gaya mutane nan idan ce kai salatul batihi kafa biyar ko kafa goma sha biyar a kai shi kawai ba wani magana dai a nan wannan dai a daki kai tai goma muna da shi dubi dubi amma ce ayi kaza to kai kene muka je gurbi bana zuwa haka ce jama'a 11 sai mallam nan ya ce ni ba ko dai ban ba kuma kun koma da wani abu ya to haka ne to a tunsu wannan aikin shine isa a wajen sumaye shi kwale ta bashi wale ta ba sai da dabino ya dauka yana tsunkowa sai ya ce ta kokorin shehu tijani nayi wannan dabino kyau shehu tijani ya ce ana zaune sai ga dabino dun sai suka furgita dalibai kyautu ya ce ku zauna ku zauna aikin ma wannan ne na tamazina naga san da yatsun koyi je hoji yana da kuma ba shehu tijani ba zai gaya masa haka eh to saboda babba ne ai yana zuwa shehu tijani ce karka kara ka mana abu da karama ka zo da kafa ka kawo shine isa duk aka rinka kwakwa ce abubuwa na waliya irin wadannan nan karamomin dakar suna nan kala kala kuma wani da a tsinciyar ka ma zaka faɗa abu ma tuni sai ga kawai an gama shine ake cewa wahayi da ake wa waliyi na ilhama ba na mala'ika yazo ba ilhama eh shehu ibrahim shehu islam shehu sadaka banga ayati ya same shi yaje ya same sai tarar da shi ya kunna radio yana jin labarai na duniya ga tv kuma yana kallo ana shirye shirye na kuma ga alqurani a hannunsa ga tarbiyya yana yin lazimi ga radio tana yi TV kuma yana kallo ga alqurani yana karanta ga tarbiyya yana lazimi ga kuma su daukar karatu ana caca kuma yana fassarawa kuma lokaci daya ya shi wasa na kafin ga zuciyarsa ya ce kai aiki sai shehu Islam wai wani aikin aje a cikin gogo abubuwan aiki ba sai shehu Ibrahim ya kalle shi a zuciyarsa ba kawai sai shehu ya kalle shi ya ce sadaka banga kowanne ana yi duka ayyukan suna yi shehu Mahmudu Salga a gidan sarkin Kano nan yana karami sai yake ce an ce kudi bidin yaren duniya yana ji to yanzu shi wannan babban da ya zo shehu Ibrahim yana jin Hausa kuwa yana can karshe yana matashi sai shehu Ibrahim kawai ya kira wuce ya ce ya haka Mahmudu Salga ya kama kunnansa jama'a suna ji ya ce je ka kasuwa ka siyo tsakiya ka sa mata zare ka kawo mu wani da yawa na ji malamai suna faɗi a gurin abubuwa na karamomin shehu na tambayi shehu Mahmudu Salga ya ce haka aka yi ya ce amma ni abin da ya tayar min da hankali kuma na yi mamaki ba Hausar da shehun ya ba a da ya ce da ya ci abin zuciya ya ce kaga da wani mugun abin na faɗa ya ji shi yasa wani ya gaba da su ba cikin ba cikin Allah ya kiyaye mu shehu Ibrahim ya ce ni ba na yin haila al'ada kenan lokacin da wato ne idza baro rijali khayru idan ba'arun waliyai suna nuna karamomi duk wannan haila ne su ma ba sa so kamar yadda mace ba ta so take al'ada sai dai tunin ya zo mata to waliyi ba a san sa ba kawai sai dai karama ta bayyana ba wai ya shirye haka bane karama ce kawai zaka ga tana bayyana to amma idan wali ya koshi sai kaga kuma baya irin wannan gaggar karamomin haka saboda karamar yarinya take yin al'ada in ta tsufa ta dena to shine ma'ana to shehu yake cewa wasirri na sarafil hafiqaini yayin saryani cikin sama da ƙasa ya tokare wa uqimat shuyuhun lokacin da aka bakararantar da manya-manyan waliyai a wanda suka daukaka suka zama bakararan sirrin su ba su haihuwa sirrin su ya tsaya sanda sirrin waliyai ya tsaya tak ni kuma sannan aiki na yake ta tabiya kai ma ka san haka dan kaga Allah ka gani kai ka gani shehu Ibrahim yace to lokacin da sanakan su ya tsaya ni kuma sirri na yana ta haihuwa na sarare na ata ya hilwa jariru har zuwa lokacin da mutuwa za ta makare waliyan su mutu baki da sirri na ni zai tuna nasuwa ne ko ina zai nasu ne baya ba wai bakarara ne wanda baya haihuwa ba ala zalika lil mahbubi a bisa abin soyayya ma'aikin Allah Allah ya yi salati gare shi kahabi shine kogona da nake fakewa a ciki wa murshidi ko mai shiryar da ni salatan salati biha da albarkar salatin ne kalbi zuciyata arahu rahibu nake ganin ta ba wankewa an goge ta da bakin Allah alayhi salatu wa sallamu salatin Allah sallama salatu da ta gane shi salatan salati biha da albarkar salatin ne ammanar ramsu wato ramsu ya kame wa baki daya gamibu da ni'imomi suka gami mi zuwa ga samun mayakin Allah annan zamanu mutakar zamani ni'ima ta gami zuwa gare mu alayhi salatu wa salamu salatin Allah sallallahu alaihi wasallam da mutaka yi madadari mutakar zamani madam ul muhibbi ya qiru mutakar hawaye yana kwararowa zuwa ga abin so mayakin Allah alayhi salatu ta mutaka gare shi malal kirab da Allah ya saba su girma wa sahabi da sahabbansa manasiku shine wadata da nake ta manzo Allah manasiku shine ibada ibada ta yaban manzon Allah tafiyu da take kwararowa fi sanaka a cikin yaban kai mayakin Allah to dan yace dahabiya dahabi illa lafiyu da hisani wa kad shabat li ra'su kun jami'un to shine fa'ilin kun ga kun ko kun jami'un soyayya karfa laysa yartabi wacce bata jallin zami ita wannan soyayya bata jallin zami idan ta irin wato ainihin daga wannan kamar da doki yake yi to soyayyar da take karfa wacce bata jallin zami sahabi ta tashi da ni ila biyunul yusani zuwa fararen abubuwa kyawawa wa kadashamat liyar ra'asu haƙiƙa kaina yayi fari da baki gashi hannu tsufa amma a wannan yanayi kada kwanto sai na kewaya a bigil wasala ina neman saduwa ga ma'aikin Allah da wannan soyayyar ta kada ni wajen fararen abubuwan nan sai na juyo da kanta zuwa ga saduwa da ma'aikin Allah wal'ali wannan hali kuwa ina ni cewa ni ala shibil yasin ina bai kama da ni ba cewa min marabin daga abun buri wa muntaka da kuma abun buri da nake ne ba fahimtu karaman na kikince da soyayyar manzo Allah ta yabansa da nake na kikince ne ban ma'aikin Allah fahimtu yayin da na fahimci annabin kaga duk gashi iri ne ne kuma fahimtu garaman soyayyar manzo Allah ta kikita ni izu fahimtu yayin da na fahimci ma'aikin watambali misalin mukaffa saduwa da mukaffa ta wato ta cika ni usuli na ga ma'aikin Allah ya cika wawa abali shine igiyata bihi rabat da ita ne aka daure ni aka tabke ni da san ma'aikin Allah dana manzo Allah ya kusanta gare ni fata dallali ya sace kusanta gare ni wakirtu na kusanta da wani saboda soyayyar manzo Allah a zuwa na kusa narkewa ba yau na kusa in sabanye narki haya an saboda kunyar ma'aikin Allah wal maqamu kadin tabi yau kuma irin matsayina kuma ake buri a duniya kowa sai yake samu matsayin nawa ayo shauri sura babu sai na faɗa ni barhama wa ikantu sa'adata na tabbatar da cewa lalle arziki daga ma'aikin Allah yake mun shidan kuma Allah mai waka samiri abokin kirata da daddare rasulullah shine manzon Allah wa kalbu zuciyata muntashir ta yi nishadi cikin rasulullah aha muka ina tsoron ka annabi muhammad shabi ibrahim yace aha muka ina jin tsoron ka jalala saboda jalala ta girma gare ka wa'in da ka kudratun kai wallahi kai ma kana da iko kudura ta ka ce rasulullahi aya kasiman ya mai raba alhairi min kalbanasibu wato ainihin dacewa da gare ka ne wala kudat da kuma manya-manyan al'amura duk suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya hafizan ya mai kiyayewa wa ya hafizan ma fil khaza'ini kulliha ya mai kiyayewa daga dukkan taskoki na Allah subhanahu wa ta'ala wa ya man sha'al khairi ya mabubbugan fayra kai ne mafara ta fayra rasulullahi allazi amma wannan da ta gami halitta wambasa kuma ta shimfuda kansu alayka salatun lahi salatu Allah ta bata gare ka kuma salamu sannan mai cin Allah ataka dari tun kurarre ya taba wajen ka ya rasulullahi an koro shi ya fito a guje ya taho gurin ka wa hawa fi silkikan harab yana zuwa kawai sai ya fada cikin sililin zaranka da ya fito a guje sai ya shiga cikin zaranka ya rasulullah kaga ba gudu kenan eh ya taho amma ya fada cikin sililin zaranka ya ma'aikin Allah fa aminu ka amintar da shi man amantuhu wanda ka amintar da shi ya rasulullah fa huwa aminun wannan shine amintacce وتامنوا عبد من سوى احمد duk wanda ya amince ya samu aminci daga wani a ce wani mutum ya amince da kai amma baka samu amincin manzo Allah ba wani ne ya amince da kai ba manzo Allah ba wanda ya samu wannan galad ya yi kuskure wani bla ya sa ban faɗa ka ba wa kad aulaka laulaka hakika ubangiji ya zubunta maka laulaka yace ba dan kai ba ma sarakatul harqab da ban halitta halitta ba to wannan naka ne hamidan kuma kai abin yabo ne ko bayyana wujudul kauni tun gabanin samuwar kasantattu tun gabanin samuwar kasantattu ka samu wannan matsayin wal kaunu kai halittar gaba dayan ta dukkan halittar Allah ka anta ka kai kadai ne duk halittar ka to anta ka kai kadai ne kai halittar ma duk gaba daya wal kaunu halittar gaba daya anta ka kai kadai ne duk kai ne halittar manzon Allah ma'ana daga nurin manzon Allah akai kowa shikenan zai ka ba masu hijabai ba su su kuma inda su ma su amana su wanda ba su gane abun ba mahajubai to haka abin yake sallallahu alaihi wasallam aya awalan lil aqwalina ya na farko ga mutanen farko shine yadda zai daidai da kwakwalwa ya fasara shi haka aya awalan lil awwalina ya farko ya na farko ga mutanen farko na farko duk wanda yake na farko manzo Allah ne farkon sa muhammadan abin yabo wa ahmadu abin yabo mahmudun abin yabo bika alhamdu godiya ta kace ya ma'aikin Allah yan basa yayin da godiya ta shimfuda kasu muna gode maka lawa alhamdu bika faika tutar yabo tana wajen ka ya ma'aikin Allah wal kullu la isu bi iwaika kowa a cikin annabawa mai fakewa ne da kwibinka rasulullahi yawmal arab ranar da za a fitar da halitta wal kaun wal kullu da annabawa ga shi sun fake da kai su ma suna tsoron ranar to gaba ɗayan su annabawa ma galadi ba wanda ya kuskure duk ba masu sako bane amma ba za su iya ba tsoron ranar su ke yi da hakika saboda girman hakinka fashwa abi kai ceto cikina kai ceto gare ni bayani cewa ni kamata ra kamar yadda kake gani na dari ta cinayatin abun korewa ne na laifuka laifuka sun koro ni walil halu wannan hali mukhadale mai tsadanye ne ba shi da kyau shehul islam tawadu kenan yana kazantar da kansa gon manzo Allah babantil ka canja dabi'a ta ya ma'aikin Allah juya ta ka canja ta wa kallim ka kuma juya dabi'ar ka juya halati ka juya halina lastu radiyan li nafsiya ni ban amince da kaina ban yadda da kaina ba ya ma'aikin Allah da wannan abubuwa zakal halu ban yadda da wannan hali da nake ciki ba wal qalbun zuciyata man tasha bata nishadi da wannan halin da nake ciki duka tawaro ne tafalta al'ainin rasulullahi kai ne kai tofi ga idan ruwa mai zartsi kai ka tofi ruwan zartsi ne mai zartsi da kai ma tofi fasta hala ujatuhu sai zama tataccen ruwa mai kyau turatan kuma ruwan dadi ruwan zarfi ne sai ji ya zama ruwan dadi zulala mai dadi darikal abdu ya rasulullahi kai ta darakin wannan bawa ibrahim istaqa yayin da ya fado aka fado da shi ta dashi ka tabbe shi rasulullahi kafin ya dira kasa dan kai ya fadi ya kwamfati Sheikh Ibrahim wai ne cewa ni barhama arani ina ganin cewa ni laysa hasan li kairi babu wani rabo a tare da ni na wani mayakin Allah kawai banga da man rabban annabi ne a wajena ni galibi a cikin zuciyata babu rabban wani sai mayakin Allah wa amali ayyuka na kashwa'a kamar ya zama wato kashwa'a kamar taguwa tahatabin wacce take fakanniya kamar taguwa mai fakanniya haka aiki na yake hajjastu na ji aikin haji alhaji ibrahim ya wa ma akhlastu amma babu ikhlasi Sheikh Ibrahim wayo Allah shi ya fada bakin sa saboda yana tawaru ga manzo Allah yana gangan da kansa ga Allah yace na ji aikin haji amma babu ikhlasi abkir abu kawai na tafi ne ina neman gidajen ka rasulullahi wazurtu siyakan kuma na je ziyaran ka saboda shauki lam tusalam ba dan bin umarni ba waza farat wannan kai kuskure ne Sheikh Ibrahim kaji soyayya da shauki ya jani kawai ba dan bin umarnin an ce a je maka ba sai ce wannan ko kuskure ne yayi amma tawaruk ne fa dan ku riga fahimta kai kankan da kai ne ga Allah kazaka salati haka nan musu barhama muna sallah summa sauri kuma muna azumi karaga da ti kamar bacci na wa zikiri da zikirin da nake yi wa infaki da ciyarwata ka amali man kasa kamar wato ainihin ayyukan wanda yake kwaikwayan adalci mai rabo na alkhairi hawan kada la atari kutan amra lalata wai soyayya ce ta tani cikin san manzon Allah ni ina kan shiriya ne ko akan bata nake maka ce a shehu kana kan shiriya can a cikin alqurani akwai inda Allah yake ta da manzon Allah ka biya musu kuna suna kan wai kuna kan bata ne ko kuwa kan shata akan shiriya kuke to irin wannan ne nan shehu yace ina kan bata ne ko akan shiriya kafahu kurkayya da soyayya kafahu tashi barhama ko gana ko kafahu kurkayya ta soyayya kafahu tashi Sheikh Ibrahim ya samu komai la rajau to gashi kuma ban samu abin da nake buri ba a gaba wala kalat amma wallahi bazan da yi ba kaunar samun ba bazan hakura ba haka zan mutu ban samu ba amma bazan hakura ba bazan da yi ba kauna bazan samu ko nan gaba fabiliya ayyukana lali ba masu kyau bane bal alayya bari dai su ayyukana alayya zanibi ne a gare ni wannan duka gangan da kai ga Allah shine fabiliya ayyukana lali ba masu kyau bane ai kun gane ko bal bari dai alayya aiki na alayya zunubai ne ma'ana marasa kyau ne a gare ni dan wanda yake ganin ma bai da zunubi to aka ce shine sabar daga sannan ya fara sabar ma hakan da ya gani bala ara li nafsi ba na gani ga kaina wa abami da masoyana siwa kana liman basar ba na gani komai da ni da masoyana sai dai falala ta Allah wacce ta shimfida kas da kuma da kake ganin aikin ka ne zai to a je lahira aikin ka ya fada kai mun ko falalar Allah za ta fada mu da kuma sayan manzon Allah Allah ya sa Muhammadin cece mu wa an ya shafa al-mahmud dan mahmud ya cece mu ya mahmud ya cece yayin ceto fina a cikin mu fa inna hu cewa shi manzo Allah shafiqul lana mai ceto ne gare mu law kana fi amrina shada shine sharada na alqurani Sheikh Ibrahim kaji ko yace ko da aikin mu ya zama babu katarci a ciki wani abu ne kamar zalunci to Allah kadai sa manzon Allah ya cece mu fa kulli shafi'an kaga tance mai ceto gare ni yawma la su shafa'atin ran da ba wani mai ceto a ranar ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya so yayi ceto ba wani ceton wani ba zai amfana bi muku ne abin ba zai amfana da ba wani abu ba sai dai ceton mai ce Allah a wannan ranar tiyatiyati sukit an kayar da barhama a cikin dan kankanin hannunsa Sheikh Ibrahim mun gode maka Sheikh Islam babbi amma fa soyayya ta ga manzo Allah sahihun ingantacciya ce sabitun tabbatacciya mutamakkin mai tabbata akan haka wa Allah ta suri wannan kuwa takaitawa ta ce kazzabal hissa da ta karyata a gani na ido wal fakata la kuma ta tsoro da gida abubuwa marasa kyau duk wannan kaskantar da kansa yake ga Allah amma shi Ibrahim babba ne biyo da muka fa da albarkar muka fa annabi Muhammadu artajil afwa muna ga wannan afwa wattaqa Allah muna roƙon wattaqa mu samu tsoron Allah wa afiyatan Allah ka kara mana lafiya to insha Allah ka kara mana lafiya bayan siyanati bayan wato ainihin jattuwa ta alhairai an galadi daga barin kuskure wa abliya nuran Allah ka bani haske amin eh fifu hadi a cikin zuciya ta ta yi haske eh wala kalaki harshe na yi haske wata hati da kasa na wa fauki da sama na
amin
wal amama ta ka bana kazal wasa haka tsakiya ta
amin
wa abliya nuran Allah ka bani haske fi yadayya a cikin dan kankanin hannuna wa nasiri da ganina mu ma Allah ya yi mana haka wasami da jina warjini da kafata wa hadini ka shiryar da ni mafaraki sabit kaina ba yayi fari da baki yau kashin yayi fari da baki na tsufa alayhi salatu wa sallamuhu salatu Allah sallama min salatu da baka annabi Muhammad wa alihi wa sahbihi da alayhi da sahbai nasiruddin wanda suka taimaka addini suka taimaki addinin Allah wa basad kuma suka shimfida addinin musulunci a duniya Shaul Islam za'antum ila Allah al-Jalil na tafi zuwa ga Allah mai girma muhafiza ina mai kiyayewa Allahu bi khair al-khalqi ayyahu bi khair an-nas a bisa sayyar biyayyen mutane lin zikra hafiza kuma ina karanta al-Qur'ani hafiza na haddace Qur'anin ma atiyu bi ina daukaka da shi a al-su'ayya saboda tauraruwan nasu'ayya na fita saboda karatun Qur'ani da nake yi wa kai bala me yasa abin ba zai zama haka ba kuwa wa kadin sabuntu ma'ana zikri hakika ni na dandane ma'ana la ilaha illallah bin zikr wa iza kuma ta zikri ko kuma ta alqur'ani nake wa'azi duk sanda zan yi wa'azi da qur'ani nake wa khair talisi biyayyan abokin zamana man yarattu zikrahu mai maimaita min ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wato ainihin biyayyan abokin zamana wajen bukatar ina son saurayi a rayuwata ya shata amma mai cire murya bin abdani da ya banni lafiza ya zama yana lafazi da ban manzon Allah ina son sa wallahi wa in fatar al aqwam idan mutane suka yi alfahartaciya yawa a wata rana balam azib to ni ba zan kara ba alaba adibul murhabin na abisu cewa ni hadimin murhabin na ne annabi Muhammad wannan ya ce na albari ba ruwa na da shugaban kasa na wani ko gwamna na wani eh ko Allah ba ne ba ruwa na da shi muhafiza kuma na mai kiyayewa bala sakaran abiki ni ba bana neman wutar sakara ba ruwa na da ita ba abin da ya shafe ni da wutar sakara ta zamanta da ni ba ruwa na da ita ba ta shafe ni ba wala busa kuma ba ruwa na da tsarari bana kaunar sa so nake ji daɗi shehu Ibrahim muna bayan ka muwa muna tare da kai inda ma muradi cewa ni muradi na aminin shine ya samu aminci la yazalu wanda amincin ba zai kushe ba mulahiza ina mai mulahaza da rasulullahi manzo Allah ya tuba na ina kallo na sallallahu alaihi wasallama tasattartu fi zillil amini na kuya a cikin inuwar annabi Muhammad na kuya cikin inuwar mutaccen Allah Muhammadin abin yabo kafamin salahin hali wannan jattuwa na wannan hali ya isu da bai zuwa gare ka alkana lahiza yayin da ya zama kana lahadai wato mulahaza na duba zuwa gare ni ya ma'aikin Allah alayhi salatu lillahi salatu Allah ta mutu gare shi kuma salamu salamin san Allah wa alin da alayhi wa sahbihi da sahabbai minhu daga manzo Allah ne sahabban laqu mawaiza suka riki mau'azanta duk abin da suke sheko ya musu wani atuntu lisabbi na imamaki ga dege ga soyayya mukarramul qalbi wacce ta bekantar da zuciya mulaki take take radade karimi abu mafasarcina min almahbubi daga abin so shine na Muhammad sallallahu alaihi wasallama bilbuni mutai kai wannan nisa ina jin radade a cikin zuciyata tsakanin kaulaha da madina da ina jin zafi wazalika ibrahim wannan fa me yaban nan naka sunansa ibrahim ibrahim kuwa ya hawa muhammad yana son annabi muhammad mu muna son manzo Allah shi wa amru tawfil kauni lamarin kuwa samuwar kasantattu gairu muwakkai baban afkawa bane wannan balaka ce ta masu waka na wala zala yashkun baina amma bazan kushe ba fa ina ta kai karata ta kukan nisan nan da yake tsakanin Madina Kaulaha da Madinatul Munawwara wala hal wannan hali yana wucewa shi habibi amma jidda haka ga Kaulaha tsakanin Madinatul Kaulaha da Madinatul Munawwara kilomita 9 to duk da wannan nisan habibi masoyina Annabi Muhammadu maki yana tare da ni filbaita cikin daki na subhanallahi ga nisan daga Kaulaha zuwa nan amma kuma masoyina manzon Allah yana tare da ni a cikin daki an wasu da balkai ko a tsakiyar daki wasu da balkai tsakiyar daki idala na farkon dan lokacin da daga walkiya ta walka fal shawqal kalba sai ta fikantar da zuciyata wannan hancin sai tunda dan Abdullahi awada lako mutakanni ko kuma idan naji masu waƙe waƙe suna ta waka sai su kora ni su kada ni zuwa ga ma'aikin Allah kalham mimi kamar wato ainihin kuciya da take waka akan reshe al-musajjadi take sassake waka wannan tsuntsun wanda yake a kauye nan ma duk kuma lokacin akwai shi shine wannan mai kokoro kuku to saka ce nan hankali wai dace biyarta kokoro kuku kokoro kuku ne kuma na alayhi salatu lillahi summa salamu shi ibrahim shine yace to masu hakoki ma suna kora ni zuwa ga ma'aikin Allah shine yake cewa kamar kuciya wacce take sassaka wace-wacen ta kan rishi tana kokurukun na alayhi salatu lillahi kuma ya ce sa sallallahu alaihi wasallam tani tana gani na ni marhama wani ne ga'ibun wallahi ni na buya ka ga ni gur na buya ba ni bane ba ni bane na buya fi hariban na yi kuluri ne cikin manzon Allah bayyanan manzon Allah sai zama ni kuma ba ni dan daga manzo Allah to na buya ba ni dan Abdullahi sai Ibrahim la ilaha illallah rukutan yace wahaki rukutan ina kwaikwayon masu bacci da daddare zaka ga na rafa ido kwaikwayon su nake yi sahiran ido na biyu ba bacci nake ba baukan macin maki bauka marjaki a saman shimfiɗa da na kwanta kwaikwayon su nake ido na biyu sai Ibrahim manya dan Abdullahi ba bacci nake ba kwaikwayon masu bacci nake yi amma ido na biyu bada'il ladhi ayal adibba cutata wacce ta gagarin manyan likitoci manyan doctor medical doctor wanda ba za su iya bada ba su iya warkar da ni ba maganin ya fi karfin su maganin ya fi karfin waɗannan likitocin ibsaluman yuwasuni ne da yake wato ainihin da yake wato ainihin wato ainihin yankewa ga saduwa zuwa gare da rashin lafiya take warwarewa nake samun wato ainihin lafiya a cikin wato ainihin lamarina zan samu lafiya daga wannan cutar fi kullu tai'a a cikin dukkan jeji wa marbaki da gidaje cikin daji ko gida fatika fatiku shehu ibrahim to wannan wadansu malaman sun ce ba a san me matan shehu yake nufi ba kawai eh amma kamar yadda shehu ce ya daura nan yace sunan gari ne wata alƙarya ce sunan alƙaryar tiku shine yace fatika fatiku wata alƙaryar garin tiku ce ma sabani yake tuha amma matayanta malimta tun akwai mata kyawawa a garin eh akwai mata kyawawa a garin yawa to wannan garin ce Ibrahim ya ce to wannan matan kyawawan masabaniya basri face ne ba basu jabi sirri face ne ba ruwana da su su wadannan matan na garin eh kyautu a malimta malimtanta mata malimta fakwal ma'ali fararen abubuwa masu haske fakurul ma'ali daukake daukake mai haske abin daukaka amma mai haske alibatun to ni shi na raka bi matsama'i daga baki ɗayan jam'i na mawatu hatul hadi to gashi nan ya baka amsa eh daukake daukake masu haske shi ne mawatu hatul hadi fuskantar hadi mai shafe mata in fuskance shi wasan biyarin tahu da kuma in shashshege kanshin sa sallallahu alaihi wasallam wa fahimin ladhiyuhi da kuma fahimtar wannan da yake cewa wahayi na ilhama a cikin zuciyata wayyulqi li masma'i yake kuma jeba sabon a cikin jina a kunne na in ji sabon ya shigo sallallahu alaihi wasallam to shine abin koni na gaba daya kaza na faura ya ci hanifati haka nan kuma daukaka tuta ta musulunci daga ta sama shi ne abin buri na molinan ina mai daga ta sama bi ibidali ara da kanalin da kuma bata ra'ayoyin fafaroma dan iska eh ra'ayoyin da nasa bata su eh shi ne kardinal fafaroma kenan bata ra'ayoyin fafaroma al-murayyi abun tusartarwa wanda aka tusartar da shi shi ba baroma wazir khilafan kuma in fasar wazir khilafan bainal qawli muhammadin in gusar da abun da yake na bambanci na sabani da yake cikin al'ummar annabi muhammadu wannan sabanin da yan kungiya kaza da yan kungiya kaza da yan dariƙa kaza da yan dariƙu kaza ai ta rikima da tunin buri na kan gusar da wannan sabanin eh duk wannan bambance-bambancen na sabanin da yake samu ni ina nufin gusar da shi eh ba wai ina nufin kawai da kuma tijariya ba a'a duk sabanin da na musulunci mun ba ta buri na gusar da wannan sabanin ya zama mutane ko sun bi hanya daya Shehu Ibrahim mun gode maka ya ce fayar faɗa na tauhidi ya daure mu gaba ɗaya da musulmanawa da kadirawa da yan rusiya da wanda ma baya da rikar da dukkan wanda yake duk musulmi tauhidi ya daure mu ɗaya kan manufata kenan me kulle maulidi daga dukkan bigire ai ku Shehu Ibrahim duk wanda kaje ya faɗa bakan magana a kansa to dinan ne kaji ba magana da rikar sai ce ba ni kawai aiki na gusar da sabanin da yake bambance-bambancen nan kuma tauri da ya daure mu gaba daya akwai wani guri Allah ya saka shi Ibrahim da alkhairi wannan mishi muna tafiya ala na hajjar amini a bisa hanyar amintaccen Allah manzon Allah sawiyatan daidai ta taitai muke tafiya ba karkacewa illa yanzu ko addinan sun rabu ana wancan guda 70 da kaza na gaskiyar mu ne Shehu Ibrahim sawiyatan daidai ta taitai na tabi'uhu mu zama muna masu bibiyar tafarkin manzon Allah fal kullu tabbab mutabi mutabbai kowa daga cikin mu kuma ya zama ana bunsa mu mun ba annabi mu kuma abi mu sallallahu alaihi wa sallam Shehu Ibrahim mun gode maka fa in azza luqyahu idan saduwa da manzon Allah ta yi ya ta gare ni falqada mutajiman ala sunnatul hadi wallahi dan ban je madina ba abin ya wuya ta gare ni to wallahi har abada ala sunnatul hadi ina kan sunnar manzon Allah duka ta kaina suna kan sunnar annabi shi yasa aka ce wacce ce babban karama da tafi koma ce aka tambaya shi wace jariya ce ruko da sunnan manzo Allah yawa in dai kafi mutun sai ruko da kwaikwayon sunnan annabi kai ne babban mai karama kai eh to shi ne to shi wannan Allah ta'ala wannan ne ce ko ne daga cikin mu ya zama abin bi kuma ina nan akan hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala khairi mahayyi abisa mafifiyar mahayyi hanya eh mafifiyar hanya sallallahu alaihi wasallam nasalli mun subhanahu muna salla kamar yadda na fada mana wancan to dan ba yace nasalli muna salla kama kana nabiyyu musalliyan kamar yadda annabi Muhammad yake salla na nasum kuma muna azumi muna azumi kaza da kafu sabila sumai dai kuma muna bin hanyar sumai dai sadauki babban sadauki manzon Allah muna bin hanyar sa wannan fuku muna ciyar da al'umma muna ba su abinci la nubiki ba ma rakewa duka muke bayarwa nuriyin sirada ko muna da tabbacin Allah kawai dan Allah muka bayar ba dan wani abu ba na hutu kuma muna zuwa ziyarar aikin haji muna haji ka haji al-Hashimi kamar yadda al-Hajji Annabi Muhammad ya aikin haji kai bai muna haji kamar yadda Bahashiman da yake al-Hajji Annabi Muhammad Allah shugaban al-Hazai kamar yadda aikin haji shi ma al-mutabbi abin bibiya sallallahu alaihi wasallam nuka ne haka muna maimaitawa ta gaskiya la ilaha muna cewa la ilaha illallah la ilaha babu abin cancanta da bauta siwan lazi lahul khalqu sai wanda halitta take bunsa wanda ya halitta halitta shi muke bautawa wal amr wannan lamari kuwa al azimut tamanduri mai girman ganuwa ne ba wani wanda yake da halitta sai shi Allah shine dai mai halitta ba da yinta sai shi alayhi salatu wassalamu wa salamu salatin Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa alin da alayansa wa sahibul hashimi da sakon ku hashimin dangi al-musharriki wanda yazo min da shar'a musulunci gadan gobe idan an tashi al-kiyama gobe idan tashi al-kiyama atallah al-humumin zan wufunta gabarin bakin ciki a inda an tashi kiyama wallahi bazan bakin ciki ba nan ba ni ba bakin ciki mu ma ba mu ba bakin ciki albarka ka shebe fadi ba ni ba bakin ciki ubannikum madiha ubannikum madiha habibi ina bi isar da sako na ga yaban ma'aikin Allah masoyina wa haya na amaya ita ko wannan ni'ima ce tusbu wacce take sakakkiya zuwa gare mu garami bijina jami'an baki da yansa lil madinati ya tabbata ga madina ina yaban madina inda aka inda manzo Allah yake kwance inna at diyari yayin da gidajen jina suka nisanta fa an yanzu kuwa zai zamo ya ma'ana ya ku mutane ya ayyuhan nasu kenan ko kuma ya kawo ya ku taro sai ka aje ya din kawai ita ake nema rabo kuma ka tsufo shi kai kai Ibrahim da mana ka ji ko fa an shin yanzu ya ku jama'a kenan ya kawo sai sai ka tsufo kawai sai mun gode kan tarani hakika kuna gani na kufar nan kuna bi sanda sakon ma'aikin Allah kuma ma ya san haka ginaya biha wadata ta tana ga manzon Allah aishi biha rayuwata tana ga rasulullahi labati biha kuma jin dadi na yana ga rasulullahi ko kuma ginaya biha arzikina biha yana ga madinatul munawwara tunda magana ta yake aishi biha rayuwata tana madina labati biha jin dadi na yana madina shawi ibrahim ataka rasulul alamin manzon ubangijin talikai ya zo maka ya maike ataka ataha rasulul alamin manzo na ubangijin talikai ya zo madina a madina aka yazo ya zauna kuma Allah ya karbi ransa anan al-mutaffifu mai yusar da sakon Allah yayin da yusar da sakon galiliya ishin wanda nake ci la yirwa wallahi ba za a kosar da ita ba bi gairin madina da wani ruwan ba ruwan madina ba za ta taba koshi ba ba zan taba koshi daga ishewa ta ba sai na sha ruwan Madina Allah ya maida mu wanda ba su je ba Allah ya kiyaye su wa inna subayi sai wa barakata turbuha turbayar Madina wannan kasar in Umar Zafar yayin da tarmu sa kuntu kuci na saman kumatu na tarmu sa shi a tabayan Madina to na samu waraka daga rashin lafiya ta Shehu Ibrahim gawa wa'ada gawa wa'ada gawa ya halaka waye wa'ada ya ketare iyaka shewa kace fada wannan wane ne kace biya masa wannan addu'a malika ya lumu da hobiya wanda yake zargi da san Madina wanda yake zargin ana kawalan Madina cewa sai to gawa ya halaka wa'ada ya ketare iyaka wanda zabu bil haqi shi wannan mutumin ina jefa masa gaskiya idan na tsalla mar ita tauhidi ya tabbu yanzu yanzu kashe shi yanzu dai mutum ya halaka kawai saboda gaskiyar da nazi fara mar ita sallallahu alaihi wasallam gururun rudi ne kawai rudu ne kawai da san zuciya ya dabu lirafi siwayaha ga wanda yake nufin ya daga wani gari ba Madina ba wannan rudi ne da kawai zaccen banza da san to kaga a irin waɗannan abubuwa za mu rika gane ɗan adawa ba za mu rika sauraron su ba akwai wani ɗan banzan malami da yake cewa wai an shirya zuwa buɗe masallacin Shehu Ibrahim a Makka a Kaulaha dan amantar da ƴaƴan bayin Allah zuwa Makka da Madina aka tsiro da wannan buɗe masallacin yace to mun riga mun farga musulmi kar ku ba ƴaƴan ku su rinka zuwa dan amantar da Madina ne a daina zuwa gun manzo Allah kuma a daina zuwa Ka'aba shin yasa aka tsiro da zuwa Kaulaha din shekara har ma aka buɗe masallaci to ka ji wanda ake zuwa ziyararsa kuma ga abin da ya faɗa Shehu Ibrahim gashi yace ishirwata ba za ta ba kosar da ita ba sai da ruwan Madina za ta koshi kuma yace rudo ne kawai wanda baya son Madina ko kuma yake zargin masu yaban Madina yace to wannan mutumin ya zama mutumin banza shine yace gawa ya halaka wa'ada kuma ya ketare iyaka sai ce to wanda kuma yake nufin daga wani guri ba Madina bai ce ga wani guri ya fi wannan in ji fa shi Shehu Ibrahim kaga ba sai ka saurari ba dan adawa ba sai an gama yace siwaha yana nufin daga wani gari ba wannan ba yace to rudu ne kawai da son zuciya falaita kuwadi ina ma dai zuciya ta ne ba hama fi hawa tilka za a rine ta yusuf a rine zuciyata a rina ta a rine ta gaba daya da soyayyar Madina zama a rina zuciyarta wa ce mu kuma amna zuciyarta ka da san Madina ala ta ce ni wajil aqiqi tahiyati ina ba da gaisuwa ta ga mutanen da suke zaune a kwarin aqiq duk na gaishe su gaba daya wani guri ne a Madina shehu yace ina gaishe su mutanen da suke zaune a wannan guri su sai da Abubakar yake rufi su sai na Umaru su shugaban halitta sai na Rasulullahi da sauran da suke wannan gurare yace ina gaishe su kuma muna gaishe su wannan sanaro ne idan ya zama to bacci na ya takaita ban samu bacci ba saboda rashin zuwa Madina wani madamika turbu to daga nan ne hawaye fa kuma aiki ya tsaro sai fara ba ya tafara sallallahu alaihi wasallam ala ahmadin muhtari salati da tasalimi ya tabbata ga ahmad abin zabi al-muhtar abin zabi min yadi rabbihi wanda Allah ta'ala ne ya zabe shi zabin daga Allah ya taho salatu wa tasalimu salati da aminci min Allah daga Allah mabalahu mai isa mutuka wajen isar da sako ya tabbata ga annabi Muhammad